نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إمام سجرما ما سورة رمو أولا كفا تراجي وجهد مقرم wanda muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace ta ya albarkaci wanda suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala kuma muke fata ya dawamar da ita akan alheri ana sauraron mu ne a wannan lokaci wanda muke gabatar da nasiha ta addinin nasiha ili ne wanda za mu tunatar da kawunan mu dan abu wanda yake kadan amma mai yawa dan gyaran addini yau sai muke ga wata al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 248 wanda daidai da 16 ga watan 6 2026 muna karanta wannan littafi mai girma da yake hannuna akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sahihain littafi ne wanda satuttuka mun yi ta karanta wasu abubuwa na magana Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sahihain na Abdul Mun'im al-Hashimi sati wanda ya wuce akwai hadisi wanda muka fara karantawa hadisi Abi Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man nafasa 'anil mu'mini qurbatan min qurabid dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurab yawmul qiyamah duk wanda ya yayi ma mumuni wani bakin ciki da damuwa na duniya to shi ko Allah zai yayi mishi wata damuwa ta kiyama wa man yassara alal mu'siri yassara Allahu alayhi fid dunya to wannan gaba ita ce muka karanta sati wanda ya wuce yau kuma wannan gaba ita ce tamu da ta gaba wa man yassara alal mu'siri wanda ya saukake ma wanda yake cikin damuwa يسر الله عليه في الدنيا والآخرة شيما الله زي سوق يمشى الدنيا والآخرة والله في عون العبد الله يناتي مكم باوا ما كان العبد في عون أخيه متكا اندي باوا يناتي مكم نوانشي تشيما الله ناتي مكامش ومن سلك طريقا دوان دي يهوى تهنيا يلتمس فيها علما فيه علما ينا نيم علمي سحال الله له به طريقا الجنة شكما الله زي بود يمشى هنيا الجنة to yau kenan insha Allah zamu tashi a gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana akan cewa lalle ne yana daga cikin manyan halaye musulmi ya rika jin abinda musulmai ɗan uwan shi suke ji a jikin su inna dadi ne inna jin inna wuya ne shi ma ya rika ji yanda suke ji shi ma a ce yana jin haka nan malam sai yake cewa wa yubayyinul hadithu anna al muslimina jasadun wahid lalle wannan hadisi yana bayani mana cewa musulmai jiki guda ne kaga jikin mutum idan kai ba da lahiya ko hakori ko ido ko kunne ko abin da ya kama da wannan to dukkan jiki yana cikin damuwa inda ko mutum zai yi ciwo a kafa shi ya tsashi ta kafa to har can sama ko ina zai ji zahi to haka musulmai suke da dan karami da babba da mace da namiji in yana cikin damuwa su shiga damuwa in yana cikin jin dadi su ma su shiga jin dadi yana far'a suna far'a yace ya tahassasu kullum minhum masha'ir al-akharina kowa ya rika ji a jikin shi yaya sauran suke ji ganin ba karantar musulunci bane idan kana jin dadi mutane suna shan wahala shikenan sai ka rika tabi kace komai yayi daidai a'a ka riga dibayen wanka musulmi wani hali suke ciki wani yanayi suke malaga jafa yusharikuhum afrahahum wa ahzanahum shi mai imani ya kamata ya ji kuma yayi tarayya da mutane wajen abin da ya shafi farin ciki da abin da ya shafi bakin ciki yace yusra liman yahzuna bihi min farhin wa sururin wa bahjatin yusrin lima yafrahuna bima yahzuna bihi akwai abin da ake ji in an yi abu wanda yake na far'a ne akwai abin da ake ji in an yi abu na damuwa to kasance a ciki wannan kuma sai daidai da gabar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislu jasadin idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'ila aljasadi bis-sahr wal huma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su musulmai a rayuwarsu in ka dauki misalin kaman jiki guda ne wajen tausayin su wajen rahamar su yace in gaba guda a cikin jiki ba ta da lahiya to sauran jiki duka bai da lahiya sai ya kwana ga musassara ga hana ido barci to haka musulmai malaka wal muslimu mu'aradun lid-diq wal hammi wa mata'ib wal akdar fid dunya so da yawa rayuwa ta dan adam kamar yadda malam Bahaushe yake cewa wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci kenan ba ta tahiya akan tsari guda a ce kullun kullun jin dadi a da wahala kuma a ce kullun kullun wahala to shi ma da wuya to wannan lokaci aka dan samu canji to yanda musulmai suke to kai ma mai imani ka kasance a tare da su wajen fara'a ayi fara'a wajen jinuna jimami a nuna jimami ayi muta ayi tarayya da mutum a nuna mishi cewa ai lalle ga al'ada ko kuma ga halaye ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halayen musulunci malam sai yake cewa ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at'imu al-ja'i'a wa'udul marida wa fukku al-ani aw na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani hadisin sahabin shi abi Musa al-Ash'ari yace ku ciyar da abinci kuma ku je ku rika ganin marar lahiya kuma wanda yake cikin tsanani a yaye mishi yana a taimaka mishi wa iza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad naha anil zulmi fa innal muslimu la yazlimu akhahu al-muslim in manzo Allah ya hana zalunci to bai dace ba musulmi ya zalunci dan uwan shi musulmi bal barde wa yas'a ila takhlisihi mimma yaqa'u fihi min zulmi ghayrihi ka shi musulmi ba wai ka zalunce shi ba ko shi yake zalunci a tsari na musulunci karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka hana shi ka tsaida shi ka rike hannun shi kenan kai baka zalunce shi ba to shi ma kakka bar shi ya zalunci dan idan yana zalunci kamar yana dora ma kanshi wani manyan zinubai to sai kai kokarin kare shi dan kada ya wannan zalunci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazlum ka taimaka ma dan uwanka shine mai zalunci in aka zalunce shi kaga kenan abu ne sananne abu ne a hili in aka ma'ana zalunci dan uwanka misali an amshe mishi wani abu kaje ka amso mishi ka maida mishi kaga ka taimake shi an amshe mishi wani abu an zalunce shi to wannan sananne ne to sai manzo Allah yace kun shi yake zalunci ma ka taimake shi to shine fa qala rajulun sai wannan miji yace ya rasulullah ya maki Allah ansuruhu idza kana mazluman yace ya makin Allah ina iya ganewa na gane zan iya taimakon shi in shine mai zalunci in aka zalunce shi in je in amso mishi kayan shi haƙƙin shi yace to afara'aita in kana zaliman fa kaifa ansuru sai wannan sabi yace ya makin Allah to in shine azzalimin ya zai in taimake shi qala sai manzo Allah yace tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna fi zalika nasru mai manzo Allah yace ka kama hannun shi kenan kaga ko da kafar shi yake tashi ta yi wani wuri yayi zalunci ko kuma da hannun shi yake yi bugo ne minene kwace ne sai kai kokarin hana shi wannan kwace da yake ma mutane to kenan yanzu wannan kaga a wannan bangare ka taimaka mishi to wannan shi ma taimako ne kenan musulmi a kowane hali so ake mu zaman to uwa daya uba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu kuma haka ya rayu da sahabban shi kuma wannan su ne manya-manyan abubuwa wanda muke karantawa na halaye wanda babu irinsu da duniya kakaf idan mutum ya karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga abubuwa na ban mamaki zai ga abubuwa na misali wanda idan mutum ya dauke shi ya sa a cikin rayuwar shi lalle tabbas zai ga abubuwa masu kyau, zai ga nasara a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira. To kaga kenan Manzo sallallahu alaihi wasallama a yanayin da yake a rayuwar shi da sahabban shi da iyalan shi da waline, to shikenan sai Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lalle tabbas kuna da game da abin da ya shahi rayuwar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koyi mai kyau. To kaga kenan wannan shine abin da ya kamata a ce mun doka a cikin rayuwa, mu zamanto masu taimako, mu zamanto masu agazawa, mu zamanto masu tunanin yan uwan musulmi. Kada ya zamanto kaina kadai na sani, a riga tuna yan uwana musulmi su kuma ya suke. To shine sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da nuna mana wasu abubuwa manya-manya. To daga cikin su akwai ka taimaka ma mutum ba shi da ne ka dan agaza mishi, a'a wahala ce yake bai da lahiya ne, kai kuma kana da hanya na zai samu lahiya, a bai da wata sana'a ce yake nema ka taimaka mishi, wani kaya ne ya kasa dauka irin wannan ka taimaka mishi, abubuwa dai ga sunan daban-daban. To malai ya ce wa iqradul mali lil muslimi idza ihtaja faqad yaqa'u al muslimu fi da'iqatin maliya yahtaju lil nafaqati fi hawaijihi al asliya min al ta'am wal sharab. Daga cikin irin waɗannan abubuwa na taimako, to akwai taimako babba, shine taimako na kuɗi, wanda su kuɗaɗe su da yawa sukan rike zuciya ta ɗan adam. Ba kowa bane zai hudda ya bada, ba kowa bane zai jure ya taimaka. Taimako na kuɗi taimako ne babba. To Allah subhanahu wataala yake cewa aqimus salata wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana, ku tsaye da sallah, ku bada zaka, ku masu imani kuma ku ba Allah bashi mai kyau. To irin wannan taimako da mutum yake bada ma ƴan uwan shi musulmai na agaji da taimakawa, marayu ne, gajiyayyu ne, mabukata ne, kamar ka ba Allah subhanahu wataala bashi. Ka san ko bashi, idan ka ba Allah bashi, to dai Allah shi kuma zai lillimka shi, fa yudhaifahu lahu adhafan kaseera. Shine Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudhaifahu lahu adhafan kaseera. Allah yake kira wa zai ba Allah bashi, Allah zai lillimka mishi lillimkawa mai yawa. Allah bai ce ba 100, bai ce ba 1000, bai ce miliyan guda ba, kawai kasiran aka ce. To iya lissahi malala, to sai ya wuce haka nan. Kuma Allah ba kudi zaka bashi ba, kuma Allah ba a ciyar da shi, Allah bai da wani gona balle a mai noma, Allah bai da abubuwa na kiwo, duk abin da ka sani Allah bai da shi. Shi Allah yi mishi shine kamar bayin shi, in kama wani bawan Allah to kamar kama Allah subhanahu wataala. Bayan shi ne zaka taimaka ma, bayan shi ne zaka agaza ma. To wannan halaye ne na musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man aqrada musliman dirhaman marrataini kana lahu mislu ajr ahaduhuma law tasaddaqa bi. Manzo Allah ke ba mu labari irin taimako ko bashi. Yanzu kaga mutum idan ka dauki bashi, ka bashi ba kyauta bane, baka bashi kyauta ba, to amma shi ma agaji ne, taimako ne, kuma sadaka ne. Inji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne duk mutumin da ya ba musulmi bashi, dan uwanka yake cikin wata bukata, dama so da yawa bashi larura ce, yace dan uwana taimaka min da kaza, ina son bashi kaza, rana kaza, shekara kaza, to sai ka hudda ka bashi. Manzo Allah ya ce kuma wata rana ma ya zo ka hudda ka bashi, to sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ka ce kaman kai sadaka, duk da cewa ka bashi ya maido maka, ya yi amfani da kudinka na bashi ya maido, to amma kana da ladan sadaka. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yan uwa masu girma, yan uwa masu daraja, yana karantar da mu ne kyawo na addinin musulunci, wanda ya kamata a ce rayuwar mu ta zamanto akwai taimakekeniya. Rayuwa ce mai kyau, rayuwa ce mai albarka, rayuwa ce wanda kowa yana ganin matsayin kowa da darajar shi da kuma mutuncin shi. Duk abin da ya damu wani, to sai mu shiga mu ma mu kama mishi dan mu hudda mishi wannan damuwa. Wannan shine hali na musulunci. Malai ce bal bari dai kad ya fuku ajral qardi ajral sadaqa. Malai ce kai bari ma wata wani lokaci za a samu mutumin da zai yi sadaka, to amma bashi da ya bada ya hilada akan sadakar da yayi. Kaga bashi in kai ba kyauta bane za a maido maka, to amma dalilin irin wani bawan Allah irin matsala da ya shiga, kuma dalilin bashin ka ya hutar ga taki, to koda kai sadaka za ka ga cewa wannan bashi da ka ba da ladan shi yayi ladan sadaka. Ana doka ne da cewa wace irin bukata ce, kuma wace irin zuciya ce mutum ya aiki da ita. Malaka hasabul halil muqtaridi wal mutasaddiq alayhi. Ibn Majah ya yi ruwaya daga cikin mayan malamai daga hadisin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace ara'aita maktuban ala babil janna, yace ra'aitu maktuban ala babil jannati laylatu usriya bi. Manzo Allah kai labari da daren da aka mu ni Isra'i, yana wanda aka yi sama da di zuwa sama, Allah subhanahu wa ta'ala ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama ta daya ta biyu har zuwa can sama. Allah ya guda mishi abubuwa da yawa. To sallallahu alaihi wasallama yace cikin abubuwan da ya gani a rubuce, yace as-sadaqatu bi ashri amsalha, duk mutumin da ya sadaka za a limka mishi so 10. Yace wal qardu bi 18, ita kuma bashi da ka bada za a limka ta so 18. وقلت يا جبريل منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جبريل ملائكه جبريل شاور شيني ابوكن تهيا ا wannan lokaci yace ما بال القرض افضل من الصدقه. yace جبريل يا akai bashi girman ladanta a wannan wurin yahi sadaka. قال سي ملائكه جبريل yace لان السائل قد يسال وعنده, yace in ka ba mutun sadaka tana yawa yana da yazo ya tambaye ka. kaga so diyo zaka ga almajiri ma ya mahi wanda zai bashi wata dala 20 ko wata karago yana nan a kukulle kudade a gindin shi. To shine sai Jibril ya ce ma ya makin Allah wani lokaci wanda muke ba sadaka suna da, yace wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin, shi ko in kaga mutum ya zo ya nemi bashi, in dai ba mutum mai sakaki ba game da rayuwar shi, in kaga mutum ya zo ya nemi bashi to yana cikin damuwa ne, yana cikin wata matsala ce, ya zama dole. To a wannan wurin sai ladan bashi yake ri ladan sadaka. Wannan duka ƴan uwa masu daraja, halaye ne na addinin musulunci, inda za a ce za mu rika aikata su a rayuwarmu ta yau da gobe, mu rika kwatantawa koda ba mu yi gaba ɗaya ba, to lalle tabbas rayuwarmu za ta sake. Sai gabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauƙaƙa ma mai imani wa taysiri alal mu'siri wa huwa min man athqalathu ad-duyuna wajaza an wafa'iha inda hululi ajaliha. Mutum ne ake bin shi bashi, wane zaka bani bashi nan da wata uku a rana kaza zan biya, to Allah ya kiyaye da ranar ta zo lokacin ya cika, watannin sun cika, yar tayi lokaci yayi, dat ya kare, to kuma wannan wanda ake bi bashi babu abin da zai bada. Kene yanzu yaya za a yi? yace wa qad yakunu al-i'saru bi tarakumin nafaqati alayhi wa laysa ladayhi ma yunfiqu. Tana yiwa mutun ne wanda yake da iyali, yana ciyar da iyalin shi, yana da nauyi ɗan uwan shi, iyayen shi, ranar biyan bashi yazo bai biya ba. Yace wa ala kulli halin wal matlub min al-muslimina an yuyassiru ala hadha al-mu'siri wa yakunu at-taysir alayhi bi amrayn. Shi wannan wanda yake bi bashi, musulmi zama suke fa ayi zama akan shi, sai an yi magana akan shi. Kun ga yanwa masu daraja, rayuwa ta addinin musulunci rayuwa ce mai tsari, rayuwa ce mai mahanga daban-daban. Yanzu duk mutumin da misali a ce uban iyali ne, mai gida ne, da matar shi, da ƴaƴan shi, da uwayen shi, yana ta hada-hada, wata musiba ta same shi ko kuma wata kare ta tala arziki, kuma ga masu bin shi bashi da yawa, to irin wannan kamata a ce musulmi a unguwa ko a gari ko a kabila a zamna a fami a ce to wane ga abin da ya same shi, wane ka kawo naka sai a biya mishi, saboda bashi ba karamin tashi hankali bane. To malam sai ba da shawara, irin waɗannan mutane idan bashi ya labje su iya wuya, kuma ana so a daidaita, ana so a dan musu sassauci, to malam yace daga ana son ayi abu guda biyu. Abu na farko, a yanzura adda'inu madinahu ila waqtin yamliku fihi ma yafi dainu. Ana so shi mai bin bashi ya dan yi hakuri, wani wata uku, to wata uku ya cika, to na kara maka wata guda, na kara maka wata biyu, na kara maka wata, to haka ka rika jin tausayin shi, ka dora kanka a wajen shi. Misali a ce kai ma ka sa a kanka cewa wani ya biyo ka bashi kuma babu ga babu baya ka kasa biya, shine Allah subhanahu wataala ya ce wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara, duk wanda ya zamanto yana cikin damuwa, yana cikin takura, dan kasuwa ne dan uwanka kuke haraka kuma ka san haraka tashi ta ja baya, sai ka zo ka musguna mishi, sai ya sai da gidajen shi, sai yayi kaza, sai yayi kaza dan ya biya ka, to wannan ba halin musulunci bane. Musulunci bai karantar da haka ba. Musulunci cewa zai cewa yayi wa in kana zu usratin fa nazaratun ila maisara, in mutumin yana cikin tsanani to ka dan bashi tazara, ka dan bashi lokaci zuwa dan inda zai samu sawacin abinda zai baka, amma bai kamata ba ka zo ka tsatsare shi ko kuma ka yi ka yawo da magana wani kaza, kudi na a wajen shi, kudi na a wajen kaza, abin duniya ba komai bane. Abu na biyu kenan, yanzu bayan shi mai bi bashi yayi hakuri ya dan bashi tazara, mallam yace an yuburi ad-da'inu madinahu min ad-dayni aw yad'u juz'an minhu aw yutiyahu ghayra ad-da'in ma yazulu bihi isaru. To cikin mutane irin yanayi da za a yi, wa daga abin da ya same shi, bashi ne ya same shi iya, iya bashi, to wani ya biya mishi, ko kuma shi ya biya kadan kadan, ko ya biya rabi, abubuwa da ya hayya zuwa inda zai samu ma'ana kinan rayuwar shi ta zama to da kyau, saboda duk mutumin da ake bi bashi kuma masu girma, Allah ya kare mu da bashi, kuma Allah ya hore mana abubuwa wanda zamu biya, amma akwai tashin hankali. Mallam ya ce wa anta saddaqu khayr, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa anta saddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Halin musulunci koyowa ta alqur'ani, sai an zo an yi lissafi wani kudi na kaza ne, kudi na kaza ne, kawai sai ka bude baki ka ce to shikenan nayi sadaka da wannan kudi da nake binka, na yahe maka, je kai yanzu shikenan mu ci gaba da haraka. Haka haka Allah ya ce wa anta saddaqu khayrul lakum, daga cewa wai ka ka na kara maka kwana kaza, na kara maka kwana kai, ka zo ka biya ni, ka saki dawowa, Allah ya ce ka ce je kana ya he maka, je kana yi sadaka da wannan kudi da nake binka. Allah ya ce khairul lakum, wannan shi ya muku alheri, in kuntum ta'lamun, in kun sani. A gobe kiyama, menene sanin? Shine mutumin da ya san me ake so a gobe kiyama na lada. Duk lokacin da kaje Allah subhanahu wataala ya sa ya gwada maka irin abubuwa da ka bar ma wani, ka sauƙaƙa mishi, ka tausaya mishi, Allah kai ma ya sauƙaƙa maka, to za ka yi dariya. To amma yanzu anan duniya shaytani shi yake ma mutane kururuwa na talauci. Ash-shaytanu, kamar yadda Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shi shaytan kullum sai ya riga ce ma ai talauci za kai, wannan kudin naka ai su suka rage, wannan kudin naka ba kadan bane, kakka bar mishi, to haka shaytan zai ta sa maka, kuma zai riga ce ma ka aikata aiki mara kyau. To mu ko halayen musulunci, karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, karantarwa ta alqur'ani, shine duk mutumin da ya shiga tsanani musamman da irin wannan na bashi, to koyar musulunci shine a sauƙaƙa mishi, a tausaya mishi. Indai ba mutum bane mai sakaki, akwai mutane wanda ko malam Bahaushe yake cewa ana cizawa ana busawa, akwai wanda shi kuma bashin a wajen shi kai ka ce kayan wasa, ya ci anan, ya ci a can, ya ci a can, to wannan abu ne wanda bai dace ba. Malamai suke kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a harkon musulunci, in yazo zai ma mutun sallah, sallar gawa idan ya rasu, sai manzon Allah ya tambaye ɗan uwan shi ana bin shi bashi, ana bin shi bashi, sai manzon Allah ya ce ku mushi sallah, ni na yi gaba. Lokacin da musulunci ya fadada, musulunci ya samu wurare, ya zamana da gindin shi, to idan manzon Allah ya ce ana bin shi bashi, in aka ce eh, sai manzon Allah ya hudda ya biya, sai ya mushi sallah. Ba wannan yana nuna mana ne matsala ta bashi ba karamin abu bane. Haka sake ka saba ma kanka, akwai mutane da yawa iyazan billah sun koya ma kansu cin bashi na banza, ka ci bashi dan ka ji dadi, ka ji bashi dan ka sa wani tsumma a jikinka, ka ci bashi dan kai kaza, dan kai kaza, kuma abu ba mai amfani ba. Ana so ne mutum ya nemi bashi in ya inda bukata kuma da amfani, to ba a so musulmi ya bar rayuwar shi kara zube. To nan da musulunci ke karantar da mu cewa a tausaya ma mai bashi, a tausaya ma wanda bashi ya kai mishi wuya, to ba ana magana bane ga wanda suke wasa wajen daukan bashi, a'a, mutum ne tabbas larura ta kai shi, wannan larura ta kai shi, kuma ya kasa biya to wannan sai a tausaya musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi, rawahu Muslim. Bal inna Allah ta'ala yukafi'u ala zalika fi dunya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya ba mai wanda yake bi ma bashi ya sa mishi tazara, zaka biya wannan satin, sati ya kare bai biya ba, sai ya ce mishi to na kara maka sati, na kara maka wata. Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi cikin inuwa a gobe kiyama. Malai ce kai bari dai a nan duniya ma sai Allah ya bashi. Wani hadisin manzo Allah ce man arada an tustajaba da'awatu, duk mutumin da yake so a karbi addu'ar shi, in ya daga hannu ya ce ya Allah, kawai sai Allah ya karba. In dai kana son haka a matsayinka na mai imani, ko duk mai imani ko yana son haka, ya ce wa tankashifu kurbatu, kuma irin damuwa na zuciya da wahalhalu da irin wata matsala da kake shiga ta zuciya, Allah ya yi maka. Ya ce fal yufrij anil mu'sir, to ka kyautata ma wanda yake ya shiga bashi ya lullube shi, ka sauƙaƙa mishi, ka taimaka mishi, ka hudda shi daga cikin wannan hali da yake ciki. To kaga kenan, in ya zamanto wannan shine halin musulunci, in ya zamanto wannan shine halin musulmi, to lallai tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su a kowane lokaci. Shine malai ce bal bari dai ba wai Allah ya sa shi kashin al'arshi ba, ko kuma Allah ya yaye mishi, ko Allah ya karbi addu'ar shi. Yace yukafi'u ala zalika, yukafa'u ala zalika fi dunya, har anan duniya Allah zai mishi sakamako, Allah zai saka mishi. Sai kaga mutun dukiyar shi ba ta da yawa da yawa, amma albarka ya lullube ta. To yana daga cikin abin da yake kawo wannan albarka shine yahewa wanda ke bi bashi, taimaka ma marasa shi, yin abin da ya dace, yin abubuwa wanda Allah yake so. Ba mu Allah bashi shine ka taimaka mu bayin shi, taimaka mu marayu da mabukata mabukata. To sai ga albarka Allah ta shiga cikin wannan dukiya. Amma duk mutumin da zai kawo aqida ta Yahudanci game da bashi, ka ce kawai sai an biya ka, lokaci yayi, mutum ko gidan shi zai saida sai ya biya ni, to wannan ba maganan musulunci bace. Mutum ko ya zai, ko kasa zai, ko ina zai shiga, ni sai an biya ni, babu hakuri, babu komi, to wannan baya daga cikin halaye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kuma halayen alqur'ani. Shi dai qur'ani cewa wa anta saddaqu khairul lakum wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kuma yi sadaka da dukiyar shi alheri, kawai kace kaya he na bari. Wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Kuma masu daraja, anan zamu dakata da fata abin da muka yi na daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan wanda ke na kuskure ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, Allah ya sa mana mana halaye halaye irin na addinin musulunci. Allah ya rayar da mu rayuwa ta imani. Allah ya inganta rayuwarmu da imani, da mu da iyayenmu da kakanninmu. Allah ya ji kansu wanda suka rasu, Allah ya fara da kabarinsu, Allah haskaka shi. Wannan ƙasa tamu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kare ta da kariyar shi da shugabanninmu gaba daya. Allah ya kare iyakokinmu, Allah ya kare sojojinmu, Allah ya kare al'ummar musulmi a duk inda suke. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
إن في خلق السماوات